أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع وبركة مدى سادواء ونجمع شيمي البركة wato insha Allahu za mu dora cikin darasinmu na tarihin sahabbai da iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rijalun wa nisa'un hawlar rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine darasi na 68 a wannan silsila mai albarka kuma yau muna ranar 5 ga watan Rajab shekara ta 1444 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam wanzo dai da 27 ga watan Janairu na shekara ta 2023 miladiya. Ya insha Allah muna dauke da tarihin baiwar mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam gaje ta daga gare shi mai suna Ummu Aiman barakatul Habashiya. Wanda tana daga cikin wadanda suka yi rainon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin tasowar shi. Sunanta Barakatul Habashiya kuma ita bakar fata ce kuma baiwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wace yan tata kuma ya gaje ta ne ta wajen mahaifin shi. Sannan tana daga cikin waɗanda suka yi rainon ma'aiki alaihi salatu wassalam. Mijinta na farko shine Ubaid ibn al-Haris al-Khazraj. Mijinta na biyu kuma shine bararren bawan Annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Zaid ibn Harisata radiyallahu ta'ala anhu. Ana mata alkunya da Ummu Aiman saboda sunan danta Aiman dan Ubaid ibn al-Haris. Suna gice mata Ummu Aiman kuma an haife ta ne a nan yankin Afirka a kasashen bakaken fata kuma ta rasu ne a zamanin halifancin sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anha. Ummu Aiman radiyallahu anha tana daga cikin tana da girman matsayi a gun ma'aiki alayhi salatu wassalam. Ta kasance daga cikin waɗanda suka yi rainon shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Ta kasance mahaifiya ce gare shi a bayan mahaifiyar shi kamar yadda shi da kansa yake faɗa sallallahu alaihi wasallam. Ita ce shugaba mai albarka wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa game da ita yana cewa hadhihi baqiyatu ahli baiti, wannan ita ce sauran kayan gidanmu. Yace in ya ganta yana tunawa da mahaifin shi sallallahu alaihi wasallam. Ita ma shugaba ce daga cikin shugabanninmu sahabbai radhiyallahu anhum kuma ita tana da bambanci da sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam maza da mata baki daya, domin mafiya yawansu ba su san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai bayan shekarunsu sun yawaita. To amma ita Ummu Aiman tarihin zamanta da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ne tun daga ranar da ya zo duniyar nan. Tun daga wannan rana mafi haske a dukkan ranakun duniya ran da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tun daga wannan ranar haduwarta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma har ya bar duniya shekara 63 din nan da yayi a duniya, to suna tare. Kowace marhala ta rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman tana tare da shi. To kaga tana da bambanci da dukkan kowa, domin ta riga sayyidina Abubakar sabo da shi, ta riga Nana Khadija sabo da shi, ta riga kowa duk wani wanda zaka ambata in dai ba mahaifiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to Ummu Aiman ta riga shi sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ne. Ita bararriyar baiwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana daga cikin waɗanda
suka rike shi a zamanin yana jariri sallallahu alaihi wasallam kuma danta Ayman yana daga cikin shahidan musulunci haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu karanta nan gaba ya aura mata ɗaya daga cikin mutanen da ya fi so a duniya shine Zaid ibn Haritha kuma ita ta haifa mishi dan da ake kirari Al-Hibb ibn al-Hibb wato masoyi dan masoyi Hibbur Rasul wa ibn Hibbir Rasul wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kauna kuma dan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kauna ita ce shugabarmu mai girma Ummu Ayman radiyallahu anha wace kamar yadda na faɗa da farko ta rayu a cikin dukkan marhaloli na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta rayu tare da shi tun daga lokacin tasowar shi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da ya zama gwarzo saurayi har zuwa lokacin da ya yi aure har bayan aurensa har zuwa lokacin bayyanar annabta har zuwa lokacin da abubuwa suka fara tsauri tsakanin shi da kafiran Makka har zuwa lokacin hijira har bayan hijira har zuwa lokacin wafatin shi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kuma kamar yadda dai tarihin Sayyida Halimatu Sa'diya baya kammaluwa sai an dauko tun daga haihuwar Ma'iki alaihi salatu wassalam ita ma Ummu Ayman ana so a kana da tarihinta sai an dauko tun daga haihuwar Ma'iki alaihi salatu wassalam ko kuma ma tun kafin haihuwar tashi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam domin mahaifin shi Abdullahi dan Abdul Muttalib bayan ya auri mahaifiyar shi Aminatu bintu Wahab da yan wasu kwanaki kadan ko kuma watanni kadan sai ya tafi zuwa ga wata tafiya ta fatauci wacce mahaifinsa shi ma Abdul Muttalib ya tura shi zuwa garin Yasriba wato Madina ko kuma zuwa garuruwan Sham to ya tafi a wannan tafiya ya ji a hanyar dawowa sai kuma ciwon ajali ya kama shi ya rasu ne a cikin garin Madina kuma an binne shi a gidan kawunansa wato Banu Najjar to a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata biyu a cikin mahaifiyar shi to kwanuka da watanni sun shuɗe sannan aka haifi Ma'iki alaihi salatu wassalam an haife shi ya zo duniyan nan alhali yana maraya ya je cikin kabilar Banu Sa'din hannun Sayyida Halimatu Sa'diya wanda ya zauna tsawon shekara biyu sannan ta dawo da shi ta sake komawa da shi ya ƙara wata shekara biyu sannan kuma ta dawo da shi hannun mahaifiyarsa to a hannun mahaifiyar shi Ma'iki alaihi salatu wassalam ya ƙara shekara biyu lokacin ne yana da shekara shida sai mahaifiyar ta shi ta yi tafiya da shi zuwa garin Yasriba wato Madina domin ta je ta ziyarci kabarin mahaifin shi kuma domin ta je ta gaggaisa da kawunan mahaifin nashi to a nan din a garin Yasriba wato Madina an gama ziyara domin wata guda suka yi cir sun juyo a hanya a tsakanin Makka da Madina a wani waje da ake kiran shi Abuwa'u a nan ita ma mahaifiyar annabi alaihi salatu wassalam ciwon ajali ya kama ta kuma a nan ta rasu aka binne ta a kusa da wani dutse haka dokta Ummu Ayman barakatul habashiya ita ta kama hannayen Ma'iki alaihi salatu wassalam ta dawo da shi zuwa garin Makka bayan ya dawo Makka ya ci gaba da zama a wajen kakan shi alhali a lokacin nan mahaifin shi da mahaifiyarsa duka sun rasu ya zama yatimul abawain wato saboda hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi ma kakan nashi bayan shekara biyu sai aka ɗauke shi ma'ana sai ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yana ɗan shekara takwas kakan nashi ma ya rasu to lokacin da mahaifin shi ta rasu ta bar shi tare da wannan baiwa ta mahaifin shi Ummu Ayman barakatul habashiya barakatul habashiya an rawaito daga gare ta suna cewa lokacin da mutuwa ta zo wa Aminatu bintu Wahab mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta riko da hannayen shi tana cewa ya Muhammad kun rajulan kamar wasiya take mishi tana cewa ya Muhammadu ka zama gwarzon namiji Annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa sai gashi ya zama gwarzon namijin da babu irin shi a cikin dukkan mazaje tun daga wannan lokacin bayan rasuwar mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da kuma Ummu Aiman barkatul habashiya sai da shigo cikin tarihin shi kuma idan na faɗa da farko ya jirge hannunsa suka dawo zuwa garin Makka sannan ta wuce da shi gidan kakansa ita zama kamar mahaifiya gare shi bayan mahaifiyarsa ta haife shi ta zama ta taro shi zuwa gare ta tana ba shi kulawa irin kulawar da uwa ke yi wa ɗanta kakan shi ya kasance saboda san da yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana mata wasiya da cewa ya ke baraka kada ki ɗauki kai daga kan wannan jikan nawa domin haƙiƙa ɗazu na gan shi da wasu yara na gan shi tare da wasu yara su yaran suna wasa a dab da wata bishiyar magarya kuma haƙiƙa na ji ahlul kitabi wato yahudawa suna rai cewa wannan jikan nawa shine annabin wannan al'umma to kakan nashi Abdulmuttalibi kamar yadda na faɗa da farko bai daɗe ba sai ya rasu bayan rasuwarsa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo hannun baffan shi Abu Talib wannan baffa nashi shi ma ya riƙe shi ya girmama shi kuma ya so shi irin soyayyar da uba ke yi wa ɗansa da ya haifa to Ummu Aiman tana ba da labari game da rayuwar ma'aiki alaihi salatu wassalam a lokacin tasowar shi kan su annabawa alaihi wassalam ba za ka ce lokacin da suke yara ba su manya ne tun daga ranar da aka haife su dama su manya ne sai dai ka ce lokacin tasowa tana ba da labari ta ce ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaka ju'an qat naje tunda nake da ma'aiki alaihi salatu wassalam ban taba jin shi yayi karar yunwa ba bai taba cewa yana jin yunwa ba wala atashar wala kuma kishirwa yayin tasowarsa bai taba cewa yana jin kishirwa ko yana jin yunwa ba ya kasance yakan ci abinci idan ya wayi gari kuma yakan sha ruwan zamzam ya dan kurba haka tace so da yawa ma mukan kawo mishi abinci sai ce a la uridu ana shab'an ai bana nufin zan ci abinci a koshe nake wannan ya zo duka a cikin dalailun nubuwa ta Imam al-Baihaqi a cikin juzu'i na 1 shafi na 211 haka nan Imam al-Qasdalani kuma ya kawo wannan duka a cikin littafin shi al-Mawahibul Ladunniyya Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso a gaban dan uwan mahaifin shi Abu Talib an ce mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam kanin Abu Talib din ne kuma matar Abu Talib din wato Fatima bintu Asad wacce ita ma mun karanta tarihin ta a baya ta kasance tana matukar son Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda take son ƴaƴanta ma wanda ta haifa tana matukar kulawa da shi to Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ya taso tsakanin kulawa ta babban shi da kuma kulawar wannan matar babban shi Fatima bintu Asad al-Hashimiyya da kuma kulawar ita wannan baiwa ta mahaifin shi har sai da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya kai gwarzantaka ya zama ya fara aiki a cikin dukiyar Khadijatu bintu Khuwailid radiyallahu anha wanda daga sannan kuma sai aure ma ya shiga tsakaninsu bayan ya aure ta sai kuma ya yantar da ita Ummu Aiman barakatul habashiya tunda dama baiwa ce ba yantar da ita ba sai ya yantar da ita bayan ya yantar da ita sai ta aure wani mutum da ake kira shi Ubaid ibn al-Haris ta haifa mishi ɗanta mai suna Aiman shine wanda ake mata alkunya da shi ana ce mata Ummu Aiman wannan ɗan nata mai suna Aiman ya ba da gaskiya da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya halarci dukkan yaƙoƙin Annabi alaihi salatu wassalam har sai da ya zama ya yi shahada a yakin Hunain don annabi Khadija radiyallahu anha ta kasance tana da wani hadimi nata ko kuma bawa gare ta wanda ake shi Zaid ibn Harisa ibn Sharhabil al-Kalbi wanda shi kuma bararabi ne amma bauta ta same shi tun yana yaro kamar yadda shi ma a cikin tarihin sa a baya mun faɗi cewa mahaifin shi ta to za ta je ganin iyayenta to anan a hanya sai ta haɗu da masu kwaci sai kwaci shi da ƙarfi da yaji daga hannunta sai ji da sai shi a matsayin bawa idan kuma na Khadija akwai dan gidan yayanta mai suna Hakim ibn Hizam ya je kasuwanci a Yemen ko kuma a Sham a can ya same shi wasu kuma malaman tarihi sun ce a kasuwar Ukaz a can ya gan shi ya sayo shi to ya dawo gida sai na Khadija ta je domin su gaisa dan yayanta ne to amma kuma yana da 'yan shekaru haka masu yawa domin kuma a sannan din shekarun shi za su kai irin kamar 40 haka tunda shi sirna Hakim ibn Hizam shekara 120 ne a duniya shekara 60 a cikin kafirci shekara 60 kuma a cikin musulunci to shekarun shi sun kai kamar kusan na annabi alaihi salatu wassalam zaka shi ma ba yaro bane to ya dawo daga wannan tafiyar na Khadija sai ta je gaida shi sai ya ce mishi barka da dawowa to shi kuma tunda kanwar mahaifin shi ne sai ya ce mata a cikin wannan tafiyar da nayi na siyo bayi ki zaɓi guda ɗaya na baki idan kuma da ta duba sai ta ga yaro a cikin su a ƙasan kanan bayin ka san mata da tausayi shikenan sai ta ɗauki shi yaron to shi ne sirna Zaid ibn Harisa da ta zo da shi gida manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya rungume shi ya riƙe shi tamkar ɗan da ya haifa to haddi da ƙarshe kawai da ya zo a cikin tarihin Zaid ibn iyayen shi suka zo don su tafi da shi sai ya ce a shi ya zaɓi ya zauna a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam iyayen shi suka ce yanzu ka zaɓi ka zauna a matsayin bawa a wajen wasu mutanen da ba danginka ba ka fifita wasu kenan a kan danginka sai ya ce ai dan ba ku san wanda nake tare da shi ba wanda nake tare da shi ɗin ya fi uba ya fi uwa ya fi kowa kuma wannan fa ya faru ne tun sannan ma kafin annabta da mahaifin nashi da ƙanan mahaifin nasu sai abin ya ba su mamaki to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ganin wannan halarcin da Zaid ya mishi sai ya ce zo mu tafi ya rike hannunsa suka zo ɗakin Ka'aba suka yi ɗawafi to duka Quraisha manyan Quraisha duk suna zazzauni su ma iyayen Zaid din sun zo suna wajen Ka'aba din suna wajen sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun sai ya ce to jama'a ku shaida daga yau na 'yantar da Zaid na 'yantar da shi sannan kuma na yi mishi tabanni ya zama tamkar ɗana in riga shi mutuwa zai gaje ni in ya riga ni mutuwa zan gaje shi su kuma iyayen nashi da mahaifin nashi da ƙanan mahaifin shi da suka ga haka sai suka yi farin ciki kwarai da gaske sun ga ɗansu ya samu ƴanci kuma sannan ga shi an yi mishi tabanni ma an mai da shi tamkar ɗa suna ga tsananin ƙauna da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mishi shikenan sai suka juya gida suna cikin farin ciki to bayan bayyanar addinin musulunci shi mijin Ummu Ayman sai yake musulunta ƙarshe ma dai sai wannan ɗin ya zama dalilin rabuwarsu ko kuma ya zamto ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aura mata a Zaid ibn Harisa to Zaid ibn Harisa yana daga cikin mutanen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi so a duniya haka nan kuma ita ma Ummu Ayman Mu'ayman radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa game da darajojinta yana cewa man sarrawa an yatazawwaja imra'atan min ahli aljannati falyatazawwaj Ummu Ayman duk wanda yake so ya auri mace daga cikin matan aljanna to ya auri Ummu Ayman kaga daraja ta isa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dauke ta ya aurawa wannan bararren bawa nashi Zaid ibn Harisa babu dadewa sai ta haifa mishi ɗa har samu shi suna Usama Usama ibn Zaid to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana matukar son Usama saboda shi Usama ya tara al'amura guda biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matukar son Ummu Ayman kaga dole a ɗabi'a ta dan adam wanda kake matakar san shi to zaka so dan shi zaka so duk abin da yayi sannan yana matakar san sayyidina Zaidu to shi kuma abin da suka haifa din da Ummu Aiman da Zaidu kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zama soyayyar iyayen nashi ta hada kan shi 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 kare kisa ko zamanin halifancin sayyidina Umaru yana bawa sahabbai albashi yana ba su naji ko dirhami 5,500 ne kananan sahabbai kuma dirhami 3,000 wasu kuma 2,200 amma shi sai na Usama yana Umar 5,000 yake ba shi irin na manyan sahabbai ashabu Badr wanda suka je yakin Badr to wata rana sai Abdullahi dan Umar ya zo ya ce ya amiral mu'minina Usama din nan fa abokin mu ne bai fi mu ba amma kana ba shi abin da yafi namu yana Umar sai ya kalle shi ya ce mishi Usama fa ba irin ka bane ka sani cewa mahaifin Usama ya fi soyuwa a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da naka mahaifin haka nan Usama ya fi soyuwa a zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da kai shikenan kaga ta nan zaka gane yaya sahabbai suke su kawo magwajin soyayyar su da kaunar su yaya kake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan Umar fa yana gaya ba kowa yake gaya wannan magana ba illa dansa na cikinsa yake gaya wannan magana cewa ina fifita Usama ne a kanka saboda da shi da mahaifinsa sun fi soyuwa abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da kai da naka mahaifi fiye da ni da kai a takaice kaga su ma'aunin so da kauna abin su da ma'aunin darajarka yaya kake tsakaninka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Usama radiyallahu anhu ya girma a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan rike shi ya mishi addu'a irin addu'ar da yake wa jikokinsa Imam Hassan da Imam Hussein har ma akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su su uku yana cewa ya Allah ina son waɗannan Allah ka so duk mai son su sahabbai radiyallahu alaihi sun kasance koda wani abu ne suna neman wata alfarma gun Annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna jin nauyin su tambaya da suka tura sayyidina Usama saboda abin da suka sani na tsananin kaunar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi shi to lokacin da Allah subhanahu wataala ya yi izini ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya gaya wa sahabban shi su yi hijira zuwa garin Madina saboda tsananin cutarwar da kafirai ke yi musu Ummu Aiman radiyallahu anha ta kasance tana daga cikin farko wadanda suka yi hijira daga Makka zuwa Madina to akwai wani muhimmin lamari da ya faru akan hanya tana ba da labari game da abin da ya faru din kamar yadda Ibn Sa'd ne ya rawaito a cikin Tabaqatul Kubra da kuma da dama daga cikin malaman hadisi sun rawaito ne ta hanyar Usman ibn al-Qasim yace yayin da Ummu Aiman barakatul Habashiyya tabda domin yin hijira yammaci ya same ta a wani waje da ake kiransa Munsarif kusa da Ar-Rauha'u duka gurare ne a hanyar Makka zuwa Madina to kishirwa ya kama ta sosai kuma alhali babu ruwa tare da ita a lokacin kuma dama azumi take ga yamma ta yi lokacin shan ruwa kuma babu ruwan tare da ita kuma babu kowa a kan hanya ga kuma ta sha wahala kuma da kafa ta taho daga Makka ta je Madina tafiyar kilomita 500 da wani abu malam kai sabai kilomita 500 dai da wani abu wannan ta fa bin amma karfin imani ya sa mutum ka bar gidanka ka bar iyalanka ka bar ƴaƴanka ka bar matanka ka bar duk wanda ka sani ya san ka ka dubi ba kwangari wanda inda ba wanda ya san ka ba wanda kuma ka sani dan kawai ka tsira da imaninka wasu sun dama da kafa suka tafi kafin su je garin kalaban sun kumbura saboda tsananin tafiya kuma abin da zai baka mamaki tsakanin Makka da Madina kar ka dauka kamar hanya ce irin wannan tamu flight kawai tafiya za ka yi ta yi ba haka bane hanya ce wacce daga rairayi sai duwatsu duwatsun kuma wato wasu irin duwatsu ne baƙaƙe wulk dan na leƙa haka a hanya tsakanin Makka da Madina na leƙa haka to taga ta mota sai in ga wacce wani iya gunyi ki dan idan abin da na gani iya ganinka duwar wasu ne za ka gansu haka sun kai kamar dan adam haka a zaune girman duwatsu to kamar haka za ka ga su burjik ko ina duk su ne kaga tafiya tsakanin wadannan duwar wasu ma na ya kike ganinta kaga dole ka sha wahala ba kamar gunda kawai tafiya za ka yi tayi inda kuma babu wadannan duwar wasu to kuma rayi ne kana tafiya kafar kana nitsewa a kasa kaga dole in ma ba azumi kake ba nan da nan dole yunwa za ta dame ka saboda wahalar tafiyar musannan ga ta mace ci ba namiji ba to yayin da yunwa da kishirwa ya dame ta tace ina cikin tafiya kawai sai na ga guga an zuro min ita daga sama
na'am
dubawa da zan yi da na ga wannan gugar na daga kai dan in ga daga ina aka zuro ta ban ga hannun kowa ba kawai dai gugar na ga an zuro ta shikenan kawai sai na janyo ta na sha yace wani ruwa ne a cikin ta fari sal da shi kamar nono tana cewa ma asamani ba da zalika a dishin tace na kasance tun daga na sha wannan ruwan kishirwa ba ta saki kama ni ba ban saki jin kishirwa ba tun da na sha wannan ruwan tace na kasance ina yawaita yin azumi da sauran dai ayyuka irin na ibada da tafiyoyi da sauran amma kishirwa ba ta taba damuna ba wannan duka ya zo a cikin at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'd juz'i na 8 shafi na 259 da kuma al-isaba fi ma'arifatu fi tamyiz as-sahaba na al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani juz'i na 13 shafi na 178 mana imama kike da al-isaba din juz'i na 13 saboda al-isaba din ni dai wanda nake da shi duka juz'i 8 wannan da aka bata yana nuni ne zuwa ga yardar Allah da ta riga ta samu da kuma karamci na Ubangiji zuwa ga bawansa wanda yake yin abu don neman yardar shi kuma wannan yana ishara zuwa ga cewa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke kaunarta to Allah ma yana kaunarta karama ce daga irin karamomin waliyan Allah yayin da Ummu Ayman ta isa garin Madina to anan ta ci gaba da zama a cikin mutanen Madina al-Ansar a ƙasa ta imani ta daga cikin kuma matan da suke jihadi wajen ɗaukar addinin Allah ta fita a ranar yaƙin Uhud tare da matayen garin Madina da sauran matayen sahabbai domin yin jinya ga masu raunuka da kuma shayar da ruwa ga mayaka mawakifinta a wannan ranar yana daga cikin mafiya jarumtakar mawakif yayin da ainihin maharban nan suka saba umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su tunda ya ajiye wasu maharba ne a kan wani dutse Jabal Rumat har yanzu dutsen yana nan yace ku hau nan kada ku sauko ko mu muka yi nasara ko kuma kun ga kafirai sun ci galaba a kanmu kada ku sauko to suna can da suka ga jama'ar musulmi sun samu nasara kafirai sun juya a guje an fara bin su ana karkashewa ana ɗiban ganima shikenan kawai sai suka sauko su 50 da wani abu ne amma wajen mutum 40 gaba ɗaya sai suka sauko to wannan shi ya janyo karyewar yaki a ɓangaren musulmi domin lokacin sai na Khalid ibn al-Walid yana bangaren kafirai din da suka juya a guje za su yi gida to kawai sai wata dabara ta zo a ran shi sai ya juyo ta bayan dutsen sai ya kullo ta gaban waɗannan mayakan wato waɗannan maharban da a ce suna nan da yawan su din to da za su juye da shi da waɗanda suke bayan shi to amma sai ya zama su ƴan kaɗan ne nan da ya gama da su sai ya zama to an sanya jama'ar musulmi a tsakiya su 650 ne su kuma kafiran sun kai mutum 300 kuma gaba kafirai baya kafirai tsakiya kuma musulmai shi ne abin da ya faru ya zama an shahadantar da jama'ar musulmi wajen mutum 70 su kuma kafiran an kashe wajen guda 31 to sai da Ummu Ayman barakatul habashiya yayin da ta ga wa'annan maharba sun saba umarni yaƙi ya karye jama'a an fara juyawa gida a guje daga cikin jama'ar musulmai in ɗaya a gaban suna waka musu ƙasa suna cewa ku juya ku juya kuma kun zama mata ne kamar mu to ku zo ga abin kadi ku zo ku yi kadi wato kadi irin wadaki da zari din nan ana yin saka dace in kun zama mata ne to ku zo ga abin kadi ku zo ku yi kadi wani da takobi yana neman guduwa sun ganci mi komin takobin naka dan in kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma in ba wa addinin musulunci kariya daga nan sai ta shiga cikin filin yaƙin tana tambaya ina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an riga an gaya mata an fara watsa mummunan labari cewa wai an shahadatar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen yaƙi to ta riƙa neman hasiri ta same shi da ta same shi to daga nan ne sai hankalinsa ya kwanta ta gode wa Allah sai ta dawo ta tsaya inda take a ranar yaƙin Khaybar nan ma ta fita domin jihadi ta ji domin jihadin ba da ruwa shayar da ruwa da kuma duk wanda aka yi wa rauni yakan fito gefe su wayannan matan da suka je din su daure mishi raunin a dan bashi ruwa inda magani kuma a bashi a ranar akwai ɗanta mai suna Ayman shi bai fita wannan yaƙin ba wani uzuri ne ya hana shi bai fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan haka sai ta riƙa boranta mishi cewa ka ji tsoro tsoro ya hana ka fita kaza 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 saboda jarumtuka irin nata shi kuma uzuri ne ma a sannan din yasa bai fita yaƙin Khaybar ba a yaƙin Mu'ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka mutum 300,000 sannan kuma ya sanya musu jagorori kwamandodi guda uku da za su fita sai ya ce musu Zaidu shine shugaban runduna shine kwamanda idan ya yi shahada Ja'faru dan Abu Talib ya karba jagoranci idan shi ma ya yi shahada Abdullahi dan Rawaha haka ya karba to wayannan jagororin guda uku tun daga sannan suka shiga gida kowa ya je sallama da iyalinsa shi sallama ce ta ƙarshe yana Zaidu radiyallahu anhu babban jarumi ne a cikin jarumai ana labarin jarumtaka dole a sanya da shi domin ya kai wajen sau bakwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tura shi ya jagoranci yaƙi shi kadai ya jagoranci yaƙin kuma ya je ya samo nasara ya dawo gida da ganima ya kai kusan sau biyar ko sau bakwai a jajjere a wannan na ƙarshen sai ya zama a nan ne ya yi shahada Ja'far ibn Abi Talib ya yi shahada Abdullahi dan Rawaha da shi ma ya yi shahada daga ƙarshe sai kuma sayyidina Khalid ibn Walid ya riƙe tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga garin Madina Allah ya yi mishi hijabi yana kallon abin da ke faruwa a filin yaƙi yana cewa ga Zaidu nan ya riƙe tutar yana ta yaƙi yana kashe kafirai yace Allahu akbar sun shahadantar da shi yace Ja'far ya karɓi tutar shi ma gashi nan sun shahadantar da shi yace Abdullahi dan Rawaha ya karɓi tutar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga hawaye yana zuba daga idanunsa mai albarka ya ce shi ma yayi shahada yace gashi nan wani takobi daga takubban Allah ya dauki tutar ya rike kuma a hannun shi Allah zai ba da nasara shi ne sirra Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu hadisin yana nan a cikin Sahihul Bukhari a cikin kitabul magazi haka nan Imam Tabarani ya ruwaito shi tare da mazaji amintattu a cikin isnadin Imam al-Haytham ya faɗi wannan a cikin Majmu'u Zawaidi juz'i na 6 shafi na 107 zuwa na 108 haka nan Imam Ahmad bin Hanbal shi ma ya ruwaito hadisin kuma ya inganta shi yayin da Ummu Ayman radiyallahu anha ta samu labari abin da ta yi shi ne haƙuri kamar yadda ta koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan ko lokacin da ɗan nata ma ya ji shahada a yaƙin Hunainu nan ma dai haƙurin ta yi ta mai da lamarin ta zuwa ga Allah shi Ayman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana girmama ta kuma yana son ta sosai so mai tsanani sahabai sun shaida da wannan saboda girman matsayinta a wajen shi yana kuma yin godiya gare ta saboda fadalarta wadda abubuwan da ta yi mishi masu yawa ya kasance har yakan yi kakaci da ita Ummu Ayman radiyallahu anha Muhammad ibn Qais yana cewa Ummu Ayman ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya Rasulullahi kabana abun hawa kamar za a je wajen wani yaki ne sai ta zo neman abun hawa a wajen shi sai ya ce to zan dora ki akan dan taguwa yace ya Rasulullahi dan taguwa ai ba zai iya dauka ta ba ba wannan nake ne babban raƙumi nake ne Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata da ahmurki illa alai ni ko bazan dora ki akan wani abun hawa ba sai wannan din shi kaka ce yake mata ita kuma bata fahimci magana ba sai daga baya dan sai ya ce mata wa hal taridul ibla illa nuwaq shin ko ne ke haihuwar raƙumi dama in ba taguwa ba ai duk kowane raƙumi ma dan taguwa ne daga nan kuma ta fahimta kuma sai ta yi murmushi ya jima cikin littafin sayyid muslim Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata falalatta kamar da ya zo a cikin riwayar sayyidina Anas dan Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen Ummu Ayman sai ni ma na bi shi muka je tare da shi ita ba shi wata ƙwarya haka a cikin akwai abin sha sayyidina Anas yace ban sani ba shin ta same shi ne a lokacin nan yana azumi ko kuma dai baya nufin ya sha ne bai so ya sha ba idan kasance Ummu Ayman ta bayyanar da fushinta saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai sha wannan abin shan ba to wannan matsayinta ne saboda ta kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin ƙuruciya lokacin tasowa har zuwa sun da ya zama abin da ya zama sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa Ummu Ayman ummi ba da ummi ai Ummu Ayman mahaifiya ce gare ni bayan mahaifiyata wannan da duka ya zo a cikin sharhin sayyid muslim da imam an-nawawi a cikin juzu'i na 8 shafi na 226 annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance hatta irin zuri'arta ma yana son su sosai hadisi ya zo daga harmalatu maulan usamatu dan zaid yana cewa wata rana abdullahi dan umar radiyallahu anhu yana zaune a cikin masallaci sai ga wani matashi ana kiran shi Hajjaju dan Ayman dan Ummu Ayman yazo yayi sallah a gaban shi sai ya zama baya cika ruku'u baya cika sujada irin da ya sallar mutanen yanzu sai Abdullahi dan Umar ya ce mishi saki sallah don wannan sallah ta ba ta yi ba sai da ya saki sallar bayan ya idar da sallar sai Abdullahi dan Umar ya tambaye ni shi har malatu sai ya tambaye ni wannan din wane ne wannan yara sai nace mishi ai sunan shi Hajjaju dan Ayman dan Ummu Ayman sai Abdullahi dan Umar ya ce laura a haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu yace ai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan matashin da ya so shi saboda shi an haife shi ne bayan rayuwar Annabi alaihi salatu wasallam ko kuma an haife shi ne a rayuwar Annabi alaihi salatu wasallam to amma yana karami sosai hadisin ya zo a cikin sahihul bukhari Zara sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan faranta ran Ummu Ayman ma'ana yakan yi mata abin da za ta yi farin ciki hadisi ya tabbata daga sayyidina Anas dan Malik yace mutanen Madina sun kasance kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam a sami bude bude na garuruwa sukan ware wasu dabinai waɗannan kawai don hidimar Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam nasarar bude garin Banu Qurayza da kuma garin Banu Nadir to tun daga nan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kasance yana mayar wa kowa dabinan da ya bashi sai nan Anas yace mutanen gidan mu sai suka aike ni wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suna roƙon cewa a dawo musu da wani abu daga cikin irin waɗannan dabinan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya riga ya ba wa Ummu Ayman yayin da na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Ummu Ayman ta dauko wani tufafi ta sa a wuyana dan sai nace wallahi la nu'ika hunna nace wallahi ba zan mayar muku da wannan din ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya bani ba zan mayar muku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ya Ummu Ayman ki kyale shi kawai zan ba ki kaza da kaza sai ce a ya Rasulullahi a kara min dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to na kara miki da kaza da kaza ta ce a kara min dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta bata har sai da ya bata ninkin wannan dabinan sau goma misali kamar in da binan da ya bata din da guda biyu ne aka ce tabassu tace a ba za ta bari ba to sai da ya bata kamar guda 20 to haka nan bayan ma'aiki alayhi salatu wassalam ya koma ga ubangijin shi to ummu ayman tana daga cikin mutanen da bakin cikin su ya yawaita sosai saboda rabuwa da ma'aiki alayhi salatu wassalam saboda kamar yadda na faɗa da farko ta riga kowa sabo da shi dan in ba mahaifiyar shi ba babu wani targata ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko san da aka haife shi ta yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam marsiya da wasu baituka haka na waka sai na Anas ibn Malik yace sai na Abubakar radiyallahu anhu wata rana bayan wafatin ma'aiki alaihi salatu wasallam sai yace wa sai na Umar tashi mu je mu ziyarci ummu Ayman kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar ta yayin da suka isa gidanta tana ganin su sai ta fashe da kuka tana ta kuka tana hawaye sai ya ce mata me yasa kike kuka ki sani cewa abin da Allah ya tanadar wa annabinsa ya fi nan duniyar ma'ana komawa shi ga Allah ya fi alkhairi fiye da abin da za a samu a nan duniyar abin da Allah ya tanadar mishi a wajensa ya fi alkhairi fiye da abin da ke nan duniya tunda Allah ya ce mishi walal akhiratu khairul laka min al-ula yarci aini ba ina kuka bane saboda wannan ba ina kuka bane dan ban san cewa abin da Allah ya tabbatar mishi a wajensa shi ya fi alkhairi ba bari dai ni ina kuka ne saboda yankewar wahayi da Allah yake saukar mana daga sama su ma kuma suna jin wannan sai na Abubakar da sai na Umar kowa sai kuka suka yi ta kuka har sai da gemunan suka jike da hawaye a wata ruwayar kuma sai na Anas cewa yi ummu Ayman ta yi kuka bayan da sauran ma'aiki a rai salatu wassalam sai aka ce mata yanzu ke ta yi kuka sai ce wallahi ai na riga na san cewa kowane rayayye mai mutuwa ne idan ni ina kuka ne saboda yankewar wahayi daga sama wanda duka ya zo a cikin sahihu muslim a cikin kitabul fadail haka nan al-imam ibnu sa'd ya kawo a cikin tabaqatul kubra imam az-zahabi ma ya kawo shi a cikin sirru alamin nubala to bayan rayuwa mai girma rayuwa mai daɗi rayuwa ta imani da suke cike da arziki san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hidimta ta mace da koyi da shi cikin ayyuka da zantuka to ummu Ayman radiyallahu anha sai ta rasu a zamanin khalifancin sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu anha imam ar-waqidi yace ta rasu a zamanin sayyidina Usman wai da cikin sayyidu alamin nubala juz'i na 3 shafi na 485 al-hafiz ibn hajar al-asqalani ya fara cikin isaba yace Ummu Ayman ta rasu ne bayan wafatin ma'aiki alayhi salatu wassalam da watanni 15 amma dai malamai suka ce wacce magana ta farko cewa ta rasu ne a zamanin sayyidina Usman ita ce wacce ta fi aminci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashe mu a cikin jama'ar annabi alayhi salatu wassalam ana ƙara mana son su da ƙaunarsu da kuma koyi da su cikin zantukanmu da ayyukanmu ba ɗan ƙanƙanin lokacin da ya rage mana insha Allah za mu ɗan ji wani abu daga tarihin ƴar uwar mahaifin annabi alaihi salatu wassalam ita ce sayyida Safiya bintu Abdul Muttalib Safiya bintu Abdul Muttalib kamar yadda aka ji sunanta Safiya radiyallahu anha mahaifinta kuma shine Abdul Muttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato da ita da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam baban su daya nasabata kuma dangantaka ta kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ita gwaggwansa ce ta haifi ƴaƴa guda biyu a duniya amma dai wanda aka fi sani shine zababban nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gwarzon mayaki kuma shahidi kuma ɗaya daga cikin mutum 10 waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shaida cewa su ƴan aljanna ne shine Az-Zubair ibn al-Awwam wanda kuma shine namiji na farko wanda ya fara zari takobi dan ba da kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Az-Zubair ibn al-Awwam mahaifiyarta ita ce Haratu bintu Wahab, wato mahaifiyarta yar mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uwa ɗaya uba ɗaya. Mijinta na farko kuma shine Al-Haris bin Harbin dan uwan Abu Sufyan bin Harb. Bayan ya rasu kuma sai ta auri Al-Awwam bin Khuwailid wannan na Khadija, sai ta haifa mishi Az-Zubair bin Al-Awwam. Ta rasu a shekara ta 20 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin khalifancin Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kuma a sanda ta rasu shekarunta sun kai 73. An binne ta ne a makabartar Baqiya radiyallahu anha. Ta daga cikin mutane masu matuƙar girman nasaba, domin ko ba komai dai Bahashim ya ce, kuma tana daga cikin Ahlul Bayt, iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda duk wata falala ta Ahlul Bayt ita ma tana ciki, haka nan duk wata falala da za a faɗa ta sahabbai ita ma tana ciki. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam dama a zamanin da ya bayyana ya tarar da ‘yan uwan mahaifin shi mazaje mutum huɗu. Akwai Al-Abbas, akwai Sayyidina Hamza, akwai Abu Lahab, akwai kuma Abu Talib. To ɗaya girshiƙeƙen kafiri ne shi ne Abu Lahab, biyu kuma sun musulunta, ɗaya kuma ana saɓani cikin musuluncin shi ko kafircin shi ne shi Abu Talib. Wasu sun ce bai musulunta ba, amma an samu ruwayoyi kuma waɗanda wasu daga cikin malaman hadisi kamar Al-Hafiz Zain Dahlan muftin Makka ya rubuta littafi Asnal Matalib fi Najati Abi Talib, wanda a ciki ya kawo ruwayoyi na tarihohi da kuma ruwayoyi na hadisi waɗanda suka tabbatar da cewa Abu Talib ya musulunta. A ‘yan uwan mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mata waɗanda suka musulunta, akwai Arwa bintu Abdul Muttalib, akwai kuma ita Sayyida Safiya bintu Abdul Muttalib, amma wacce kowa ya fi sani ita ce Safiya ɗin. Akwai Baida'u, amma ita Baida'u ana saɓani cikin ta musulunta ko bata musulunta ba, ita ce kakar Sayyidina Usman, ita ma ‘yar uwar mahaifin Annabi ce sallallahu alaihi wasallam. To lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malaika Jibril ya fara saukar mishi da wahayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara kiran mutane zuwa ga tauhidi, tsantsar tauhidi da kuma bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, kuma cewa lallai a jefar da bautar gumaka. Yana kuma kira zuwa ga Allah, a farkon lamari kira zuwa ga Allah ya kasance a koyi ake yin shi, saboda abinda Allah ya gaya mishi wa anzir ashira takal aqrabi, da gargadi danginka makusanta. To yana daga cikin waɗanda suka fara musulunta daga cikin jama'ar Annabi alaihi salatu wassalam, akwai Az-Zubair ibn al-Awwam, ya kasance yana daga cikin na farko-farkon shiga musulunci, kuma shi ɗan gwaggon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Kuma kamar yadda na faɗa da farko, shi ne farkon wanda ya fara zari takobi don ba da kariya ga Annabi alaihi salatu wassalam. Mahaifiyar shi ta kasance Safiya bintu Abdul Muttalib, kuma ita ce farkon mace wadda ta fara kashe kafiri a musulunci. Yayin da Az-Zubair ibn al-Awwam ya je Darul Arqam ya musulunta a gaban Annabi alaihi salatu wassalam, to mahaifiyar shi ma ta musulunta kuma ta yi mubaya'a ga Annabi alaihi salatu wassalam, kuma ta yi alkawari gare shi cewa za ta kasance mai ikhlasi cikin ayyukanta da zantukanta. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mata gargadi kamar yadda ya gargadi sauran ‘yan uwanta daga cikin Ahlul Bayt da makusantan shi. Ana Aisha radiyallahu anha tana ba da labari ta ce, yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sakar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ayan nan wa anzil ashiratakal aqrabin, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe ya yi kira ya ce, ya ke Fatimatu ‘yar Annabi Muhammadu, ya ke Safiya ‘yar Abdul Muttalib gwaggon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ku ‘ya’yan Abdul Muttalib, ba zan amfana muku komai ba a gun Allah in ba ku yi imani ba, ku tambaye ni duk abin da kuka so daga cikin dukiyata sai in ba ku. To nan da nan ita Sayyida Safiya nan take sai ta musulunta, kuma musuluncinta ya yi kyawu. an samu kuma irin su Abu Lahab wanda kuma nan take su kuma suka kafirci kabircin su kuma yayi muni mai sai da Safiya ta kasance da'iman tana ba da kariya da harshen ta wajen taimakon addinin musulunci da kuma Annabi alaihi salatu wassalam to yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da kira zuwa ga Allah a fili ya zama ko ina hasken shirye shi ya fara ratsawa a cikin garin Makka to an sami mazaje mahankalta da kuma mataye mafifita da kuma matasa waɗanda ba su bushe ba suna nan akan gaskiya a duk inda gaskiya ta bayyana su kan bita waɗannan duka sun musulunta to mushrikai sun riga azabtar da su azaba kala-kala amma daga cikin musulmai akwai waɗanda suka kasance danginsu sun ba su kariya wasu kuma abokan ƙawancen su na zamanin jahiliya sun ba su kariya wannan cutarwa ba ta same su ba to a cikin muminan kuma akwai raunana kamar bayi da sauran waɗanda ba su da dangi masu ƙarfi a gari waɗanda wannan cutarwa ta same su irin sayyidina Bilal irin sayyidina Ammar da mahaifin shi Sumayya da kuma mahaifin shi Yasir da Suhaibur Rumi da sauransu to yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abin yayi yawa to shikenan sai ya ba da izini aka rika fita zuwa hijira wasu ka fara tafiya zuwa Habasha daga baya kuma aka dawo aka tafi Madina ga gwaggon Annabi sallallahu alaihi wasallam wato Sayyida Safiya bintu Abdul Muttalib ta kasance da ita da ɗanta Az-Zubair ibn al-Awwam sai daga cikin wanda suka hijira zuwa garin Madina suka bar gidansu da dukiyoyinsu da ƙasarsu da duk abin da suka mallaka suka tafi domin neman yardar Allah da manzonsa Sayyida Safiya ta zauna a nan garin Madina ta rayu cikin girmamawa domin sahabbai da Allah ya alaihim suna girmama ta saboda kusancinta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma yadda na faɗa tun da farko lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita a shekara ta uku dan yaƙin Uhudu shekara ta uku bayan hijira kun an samu wasu sashen mata da suka fita tare da shi domin ba da ruwa da kuma taimako ga waɗanda aka yi wa rauni daga al'ummar musulmi Sayyida Safiya radiyallahu anha ta kasance tana daga cikin waɗannan ɗin lokacin da yaƙi ya kare wasu garga juyawa da baya Sayyida Safiya ta kasance daga cikin waɗanda suke yi musu magana cewa ku juya don taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ku juya don taimakon Allah da manzonsa yayin da yaƙi ya hautsi ne a ranar Uhudu to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama hanya biyu ce kadai a gabansa amma dai ya kokarin tsayartar da kansa da waɗanda ke tare da shi ya gaggawa cikin gaggawa ko kuma ya kira zuwa ga sahabban shi don su taho zuwa gare shi don su kafiran dama a sannan babban burin su shine su ga sun shahadantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka yakin na karyewa dukkan kafirin da suka yi wajen shi sallallahu alaihi wasallam sai yayi kira cikin sahabbai ibadallah ya ku bayin Allah to yi zuwa gare ni a lokacin nan mushrikai sun gane ai yana waje kaza sai suka ƙara yowa wajen shi da ta kai ga dai an fara daidaita maganar ai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shahada aw ana cikin wannan yanayin sai na Anas bin Nadr babban sai na Anas dan Malik yayi wani abu wato wanda in ka ji shi sai ka kamar zaka zurda hawaye kai sai ka zurda hawaye ma na soyayya ya kalli sauran sahabbai suna gudu yace menene me ya faru yace ce mushi ai an shahadatar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace musu to me za ku yi da rayuwa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam me amfanin rayuwar indai Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan ku tashi kuma ku je a kashe ku akan abin da aka kashe Annabin ku sannan sai ya ɗaga hannu ya ce Allahumma inni a'tadiru ilayka mimma sana'a ha'ula ya'ni al-muslimin yace ya Allah ina yin uzuri zuwa gare ka daga abin da ƴan uwana musulmi suka aikata masu gudu daga filin yakin nan wa abrahu ilayka mimma sana'a ha'ula kuma ya Allah ina mai kubutar da kaina daga abin da waɗannan suka aikata yana nufin mushrikai daga nan sai ya shiga filin yaki ya rika yaki har sai da ya zanto shi kafin su shahadantar da shi bayan an gama yaki fa sai na Anas bin Nadr kasa she da gawar shi ma akai da kyar sai wata yar uwar shi ce ta sheda shi ita ma ta dalilin babban yatsan shi ne na kafa ta nan ta gane shi saboda yawan raunukan da aka yi wa jikin shi radiyallahu anhu ita kuwa sai da Safiya gwaggwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wani mashi ta dauka ta rike tana dukan mutanen da ke guduwa din su jama'ar musulmin da ke guduwa tana dukan suna mai da su ku koma kuna guduwa a gaban kafir tana kuma dukan su ma kafiran tana ce musu tana musu magana tana musu tsawa to manzon sallallahu alaihi wasallam yayin da ya ga halin da take ciki sai tausayinta ya kama shi sai ya ce wa ɗanta Zubair ibn al-Awwam je ka tare ta ka dawo da ita dan kada ta je ta ga abin da aka yi wa ɗan uwanta domin ita sai da Safiya da ita da Sayyidina Hamza uwa ɗaya uba ɗaya suke to kuma a ranar an shahadantar da Sayyidina Hamza kuma kafiran sun yi mishi musulma ma'ana sun yanke hancinsa sun yanke laɓɓan bakin shi sun farke cikin shi sun zaro hantar shi za su wulakanta gawar shi yayin da Zubair ibn al-Awwam ya je tare ta yace mata ya umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umartar ki cewa ki dawo sai ta ce mishi saboda me zan dawo na samu labari cewa an shahadantar da dan uwana kuma har sun yi mishi musula sun yanyanki jikin shi in dai saboda Allah ne ai wannan ba komai bane ji ai dole mu yadda mu bar wa Allah al'amarinsa ta ce wallahi zan yi hakuri kuma zan nemi lada na a wajen Allah insha Allah zan yi hakuri Zubair ibn al-Awwam sai ya dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari sai ta tafi kiran kare ta je ta ganshi ta tsaya akan gawar shi radiyallahu anhu ta kalle shi sai ta yi addu'a gare shi ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta nema mishi gafara sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni shi aka binne shi to abin bai tsaya iya haka ba saboda ka san su Banu Abdul Muttalib Hashimawa suna da wata jarumtaka ta su ta asali saboda jinin da ke jikin su jinin annabi Ibrahim ne a jikin su sannan ga su zababbu daga cikin zababbu tunda Allah subhanahu wataala a cikin ɗan adam ɗin baki ɗaya ya zaɓi larabawa ya fifita su a cikin larabawan sai ya zaɓi dangin annabi Isma'il alayhi salam ya fifita su a cikin zuriyar annabi Isma'il ɗin sai Allah ya zaɓi banu kinanata ya fifita su a cikin banu kinana sai Allah ya zaɓi banu fihirin wato ƙurayshawa ya fifita su a cikin ƙurayshawan sai Allah ya zaɓi banu hashim ya fifita su a cikin banu hashim ɗin shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya zaɓe shi ya fifita shi ta haka ya zama zaɓaɓɓe a cikin zaɓaɓɓu a cikin zaɓaɓɓu rana su kansu banu hashim ɗin zaɓaɓɓu ne na musamman ne ba daidai suke da sauran irin mutane ba a ranar yaƙin Ahzab lokacin da kafirai suka yi wani ganganku kafirai 10,000 suka zo suka zagaye garin Madina suna neman hanyar shiga kuma a lokacin da garin Madinan da yaro da babba kai har dabbobin da ke cikin garin Madinan ba su kai mutum 5,000 ba tsoro ya cika zukatan mazaje kamar yadda Allah yake faɗa wa balagatul qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa wa nalikum tulul mu'minuna wa zulzulu zilzalan shadida ana cikin wannan tsananin sai da Safiya annabi sallallahu alaihi wasallam sai umarni aka tara mata gaba ɗayan su a gidan Hassan ibn Sabit saboda a cikin gidan shi yana da wani waje da ya kewaye da katanga wanda waje ne da ya sanya shi na security ne sosai sai ya zama matan garin Madina da ƙananan yara duka an tara su a wajen sai da Safiya tace da muka leƙo sai muka ga wani bayahudi yana ta zaga katangar sai nace wa Hassanu sauka ka je ka kashe wancan bayahudan kada ya je ya ga ƴan uwan shi Yahudawa ko ya ga kafirai su afka mana Hassan sai ce kin san ni dai bazan iya ba. Kun shi Hassan mayaki ne na harshe ba mayaki ne na takobi ba. Jarumi ne a harshen sa wajen waka da bada kariya ga addinin musulunci. Amma ba jarumi ne na takobi ba. Sai da safi sai nace to shikenan barka gani. Kawai sai ta shiri ta sauko ta katangar. Ta dauki wani amu al'amuji wato wata gwafa ta doke kafiru sai da tabbatar ya mutu dan sai ta ce wa Hassan je ka kwabe shi kayan yakin dake jikin kafirun ka je ka kwabe su saboda mayaka sannan in za su to wajen yaki dan zai sa zinari azurfa da duk wani abu dinar mai tsada sai ya ado da shi a jikin sa je ka kwabe wannan sai abin da ya hana ni in kwabe shi saboda namiji ne ni ko mace ce bai kamata in ga tsarishin shi ba Hassan zai ce shi gaskiya ba zai iya ba
na'am
sai da Safiya radiyallahu anha aka tayi a ranar da aka sanar da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Safiya ta yi matukar bakin ciki tana cewa sai ta yi mishi wasu baituka na waka wato na marsiya ta cewa ala ya rasulullahi kunta raja'ana wa kunta bina barran wa ramtaku jafiya wa kunta rahiman hadiyan wa muallima liyamki alayka alyawma man kana bakiya la amruka ma abkin nabiyya li faqdihi walakin lima aksha min alharji atiya kana ala qalbi bi dhikri muhammadin amma sabtu min ba'din nabiyil mukawiya أفادي صلى الله أمي وخالتي وأمي وآبائي ونفسي وماليا فلو أن رب الناس أبقى نبينا سيدنا ولكن أمره كان ماضيا عليك من الله السلام تحية وأدخلت جنات من العدن راضيا أرى حسنا أيتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم نائيا tana fadar irin bakin ciki da damuwar da ta shiga saboda rashin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta hakika ya ma'aikin Allah ka kasance kai ne fatan mu ka kasance kai mai sada zumunci ne gare mu mai kirki gare mu ba kasance mai watsar da zumunta ba ka kasance kai mai tausayi ne gare mu mai shiryarwa kuma mai sanar da mu addinin mu sai duk wanda zai kuka akan wata musiba ta same shi to yau ga ranar kuka ta zo ina rantsuwa da Allah ba ina kuka ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda rashin shi ba sai dai saboda tsoron abin da zai same mu a bayan baya raye a nan duniya bidigan dai suna da ma'anoni masu yawa wanda lokaci ba zai ba mu damar a fassarawa gaba ɗaya ba sai da Safiya radiyallahu anha ta rasu a zamanin halifancin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kuma shine wanda ya mata sallah kuma an binne ta ne a nan a garin Madina a makabatar Baqi'a kuma kamar yadda na faɗa a baya ita ce mace ta farko wacce ta fara kashe kafiri a musulunci radiyallahu anha wa ardaha wa ja'ala al-firdaws ma'awaha wa ja'ala Allahu ma'al anbiya'i wal mursalin was salihin ana za mu tsaya da fatan Allah ya ƙara mana so da kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahalin gidan shi da sahabban shi Allah ya ba mu ikon koyi da ayyukan su da halayen su da barkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karfafi zukatan mu da imani Allah ya karfafi zukatan mu da imani Allah ka azurta harsunan mu da yawan ambatanka Allah ka ƙara mana ikhlas Allah ka dace dukkan lamuran mu zahirin wa batinin ka ba mu kariya ta musamman daga dukkan sharuka da musulmi na duniya da lahira da sai ta karshen mu ka samu shiga da imani da ka kiyaye mana garin mu daga dukkan musibun da kake jarrubar garuruwa da su da ka kiyaye garuruwan mu da gidajen mu a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin وصلى على سيدنا محمد في الآخرين وصلى على سيدنا محمد في المدى الآلاء إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه في كل وقت مهين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين